Ba wuta ba ruwa asalin barayin ba su bane suke kamuwa titin madigra muka ba isheshen abinci a gari sai sadar kwanuka asarar rayuka up north it's insurgency in the region where I'm from the worst enemy is religion we await the glory of true africa's return this can't be us enslaved to the capitalist world it's obvious they lack direction in their policies how can we afford good life with devalued currencies I'll find the truth upon table. Herdsmen, butchering people. Animals kept safe while humans suffer from evil. But I na ta fashi da makaman gwamnati. Kabila na tasarwa kabila don gonaki. Cin national cake in sai masu uwa a murhu. Idan ba a jirgi ba ba su zuwa garin mu. Makarantu sai yajin aiki. Ba biyan albashi zamanin nan gaskiya ya zama miyan madaci. Da suka same mu suka dame mu. Muka zabe su sai suka yaye mu za su dawo gobe a yanzu kan mun gane su ku ba mu hakim 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 ku ba mu Everything seems effed up cause they cherish resistance Treating the masses like they do not merit assistance Well let the worst be done, they cannot bury existence No not the whole of it, cause clear is the difference Dabai and Zibwene, inche dadi masang azabaza achen Zibwene Pakana mudake, this is a weak state on the verge of collapsing Oh well, that's simply because true service is absent Victimized by the tragedy of how they failed us That was in the plan before we voted you, you betrayed us Ganyuwa gani kichi, rayuwa bayin shiki Dake kache sika sa sasare maka ko akaka Yanzine kasandakar suzoke suwa ba ilimi We need justice, war is really expensive We need just peace, imeduguri adama waka do not unjust please Kuba makim, kuba makim, kuba makim, kuba makim Kuba makim, kuba makim
Let there be justice for all.